أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد هر يزبنا شكين ديواننا القمة الفهل زامتاش يديك شا فدأها وصل الحمي أنك بجسرة كهمك فيها در رداش خطيبي قريب فدأها وصل الحمي أنك بجسرة كهمك فيها در رداش قبيب يشي تدول لما قرد نكي نباتا أبايا شوى الأمرة na rayuwa da sauran wasu matsalolin rayuwa sun hada na je na ziyarci ita wannan masoyiyatawa yace to fada'aha duk wannan magana ma ka batta wa sallil hammaka kunce wannan bakin cikin da kake ji wannan bakin cikin tattara shi ka watsar shine wa sallil hamma anka ka rabu da wannan bakin cikin bi jasratin ka hawwata iliyar taguwa kakkarfa wanda take mai kama da gada jasru shine gada bi jasratin ka hau ita wannan taguwa wacce take mai kama da gada ka hammika kabibu wacce take mai sauri birridafi fiha birridafi tare da ka goyo wani a bayanta ka hammika kamar dai yadda kake bukata saboda haka duk wannan magana yarinya batta kawai ka hau wannan taguwa wacce take mai karfi kamar gada shine fada'aha ka bar wannan maganar maganar soyayya maganar budurwarka ta bata ma rai ko makamantansa yace fada'aha duk wannan maganar ka batta wa sallil hammi anka ka kunce bakin cikin dake damun ka bi jasratin ta hanyar hawa wata kakkarfar taguwa ne kama da gada jasur shine gada wanda za a yi za a sa akan ruwa mutane su rika takawa ta kai su wuce ka hammika fiha wanda sai ka ce kabibu ita wannan taguwa mai kama da gada kabibu wacce take mai sauri fiha birridafi fiha dinnan tana da ma'anar ma'ane ma'ana ma'ar ridafi tare da ka goyo wani a bayanta arridifu shine kamar ka goyo wani akan abin hawa ka hau jaki ko doki ka goyo wani a baya to shine ridifu to kabibu ita wannan taguwa mai sauri ne fiha birridafi tare da ka goyo wani a bayanta duk da ka goyo wani kun hauta ku biyu to amma taguwa ce mai sauri a hakan ma ka hannika kamar dai yadda abin ya dame ka amma kamar yadda kake so haka wannan taguwar take tana da sauri ko da ka goyo wani a bayanta wa najiyatin afna rakibadulu'iha wa harikuha tahajjarun fada'ubu wa najiyatin afana rakiba dulu'iha wa harikuha tahajjurun fadu'ubu wa najiyatin sannan taguwa ce mai sauri shine najiyatin afana rakiba dulu'iha rakiba afana rakiba dulu'iha rakiba tafiya ko kace mahayi afna shine ya karar da dulu'uha hakarkarin wannan taguwa wa harikuha da kuma tozanta mana taguwa ce mai sauri wanda saboda tsananin sauri da tafiya yasa sai da hakurkuran taguwan nan suka rame tozanta ma ya rame shine wanajiyatin taguwa ce mai sauri a afana rakiba dulu'uha wanda rakiba tafiya afana ita ce ta karar da dulu'iha hakarkarinta saboda tafiya ne hakurkuranta suka rame wa harikuha hakan nan tozanta ma tahajjurun saboda tsananin tafiyar garjin rana fadu'ubu da kuma dawwamar da tafiya ba a tsayawa a huta wannan abin shine ramar da ita tahajjarun shine tafiya lokacin garjin rana lokacin da rana ta take tai zafi shine tahajjarun ana kiransa tahajjarun ne daga hijratu kauracewa saboda ni in rana ta kai rana za ga kowa ya samu guri ya zauna kowa ya kaurace wa dan uwansa shine tahajjarun lokacin garjin rana saboda tashiya lokacin rana fa da ubu da kuma dawomar da tafiya da ubu shine ragumar da tafiya ka fito kai ta tafiya ka ki tsayawa ka huta saboda ni kana Allah Allah ka je inda zaka je kafin dare yamma saboda ka irin wannan tafiyar shine ramar da irin wannan taguwa wa tasbiha an gibas surafaka annaha muwallatan takshal qanisa shabubu wa tasbihu an gibbu sura faka annaha muwallatun takshal qanisa shabubu shabubu wa tasbihu irin wannan taguwa tana wayan gari an gibba sura bayan tayi tafiyar dare faka annaha in kaga wannan taguwar bayan tayi tafiyar dare faka annaha kai ka ce muwallatun wata iriyar bauna ce mai zane a jikinta muwallatun shine zane amma ana nufin muwallatun bauna wacce take da zane a jikinta takshal qanisa a shabubu kuma wannan baunar shabubu shekararriya ce takshal qanisa wacce tana jin tsoron mafarauci kar ya farauce ta saboda haka in kaga wannan taguwa saboda kenta kai ka ce bauna ce shekararriya kuma irin baunar da take jin tsoron kada mafarauci ya farauce ta saboda mi ita bauna ana siffanta ta daga cikin dabbobi da suke da kyau to ita wannan taguwa wata zubihu takan waye gari an gibba sura bayan tayi tafiyar dare faka annaha in ka ganta kai ka ce muwallatun wata iriyar bauna ce wadda take mai zane a jikinta shabubu kuma baunar da ta shekare ta zama shekararriya takshal qanisa wadda take jin tsoron kada a mafarauci ya farauce ta ta'affaqa bil arda laha fa adaraha rijalun fa bazzat nab lahum wa kalibu ta'affaqa bil arda laha fa adaraha rijalun fa bazzat nab lahum wa kalibu ta'affaqa ita wannan baunar ta'affaqa ta uya bil arda a cikin bishiyoyin da suke cikin yashi ta'affaqa ma'ana ta shiga ta boye saboda ni a ga a sama ya ga ya maka irin wanda mafarauci yake ne ma zai farauce ta saboda haka ta ga mafarauci ta'affaqa ta je ta buya bil arda a jikin bishiyoyin da suke cikin yashi laha fa adara harijalu wasu mazaje suna kewaya ta fabazzat nablahum sai ta kaucewa shine fabazzat sai ta rinjaye nablahum kibiyoyin su wa kalibu da kuma karnukan su to kaga wannan baunan yana ga maka cewa bauna ce wanda take cikin tsoro saboda mi an kama ta harbi da kibiya ba a same ta ba karnuka sun bita ta guje musu ta je ta shiga wani guri ta buya to in kaga wannan taguwar ta sa kamar bauna ce da take cikin irin wannan yanayi shine ta'affaqa wacce ta buya bil arda a cikin bishiyoyin da suke cikin yashi laha fa adara harijalun wasu mazaje suna kewaya ta fa bazzat nablahum sai ta rinjaye kibiyoyin su saboda saurinta sun harba kibiya amma duk da haka ba su same ta ba saboda gudunta wa kalibu kuma ta rinjaye karnukan su ma saboda tsananin gudunta to ita wannan bauna da ya fara lissafa maka tun daga nan da ya ce fada'aha wa sallil hamma anka bi jasratin ka bar wannan maganar ka hauta guwa karfa mai kama da gada me yake so ya gaya maka ilal harisul wahabi to ita wannan taguwa mai irin wannan karfin da irin wannan gudun to ilal harisul wahabi a amaltu naqati na zaburi taguwa ta ce ilal harisi na tafi zuwa ga haris al wahabi wanda yake mai yawan kyauta duk wannan rarayefin da yake gaya maka wannan taguwa mai karfin ma'ana zai hauta ne tafi wajen haris bin abi shamri al gassani wanda ya kama dan uwansa ma'ana wannan taguwa duk inda take da karfi to zan hauta ne in tafi wajen haris shine a amaltu na zaburi na kati taguwata ila al-Haris al-Wahhabi zuwa ga Haris wanda yake mai yawan kyauta likalkaliha wal qay wal qaisrani wal qusair wal qusairaini wal qusrayani wajibu likalkaliha a kirjin wannan taguwa shine likalkaliha a kirjinta wal qusrayaini da kuma kwibinta guda biyu qusrayaini kwibi guda biyu ma'ana gefen cikin ta guda biyu wajibu in ka ganta za ka ga tana ta makirketa wajibu shine makirketa jikinka ya tarawa saboda tsoro a Hausa muna ce masa makirketa wanda a wata Hausar ana cewa bari bari ake cewa a wata Hausar mutun ya ga abin tsoro ya kai ga har jikinsa yana raurawa to ita wannan taguwar amaltu naqati na zaburi taguwa ta ilal Haris al-Wahhabi zuwa ga Haris mai yawan kyauta likalkali ha a kirjin wannan taguwar wal qusrayaini da kwibin wannan taguwar guda biyu wajibu akwai makirketa saboda tsoro litubuligani daram ri'in kana na'iban faqad qarrabatni min nadaka qurubu yace litabligani daram ri'in kana najiyan faqad qarrabatni min nadaka qurubu litaqrubani litabligani na hau irin wannan taguwa ce mai karfi na tafi wajen Haris litabligani domin wannan taguwa ta kai ni daram ri'in gidan wani mutum kana na iyan wanda ya kasance wannan gidan yayi nisa da ni shine kana na iya domin wannan taguwar ta kai ni gidan wani mutum likabuli gani dan ta kai ni daram ri'in gidan wani mutum kana na iyan wanda wannan gidan yayi nisa da ni faqad haqiqa qarrabatni min nadaka qurubu qurubu taguwa mai sauri faqad haqiqa qarrabatni ita ce ta kusanta ni da wannan gidan naka mai nisa saboda mi min nadaka saboda kyautarka duk da gidan naka yayi nisa amma wannan taguwa mai ni mai sauri ta kusanta ni da gidanka saboda mi saboda kai din mai kyauta ne shine litabuli gani ta isar da ni daram ri'in gidan wannan mutumin kana na iyan wanda gidan ya kasance yayi nisa faqad haqiqa qawubu taguwa mai sauri qarrabatni ita ce ta kusanta ni min nadaka saboda kyautarka wannan taguwa ta dauko ni ta kawo ni kusa da gidanka ilaika abaitul la'ana kana waji'uha bimushtabihatin hau luhunna mahibu ilaika abaitul la'ana kana waji'uha bimushtabihatin hau luhunna mahibu ilaika abaitul la'ana abaitul la'ana gaisuwa ce irin ta jahiliya ilaika abaitul la'ana gaisuwa ta tabbata gare ka abaitul la'ana Allah ya kiyaye ka daga dukkanin wani abin Allah wadarai saboda haka wannan abaitul la'ana gaisuwa ce wadda ake wa sarakuna a lokacin jahiliya kamar mu yanzu a Hausa in kaga sarki sai ka ce ranka ya dade to su kuma cewa suke abaitul la'ana mana Allah ya kiyaye ka duk abin da zaka yi a ce ba daidai bane shine abaitul la'ana abaitul la'ana shi abaitul la'ana in zaka yi fassara kalma da kalma shine abaitul la'ana mana ka ki zagi to amma abaitul la'ana tun daga gaisuwa ne cewa Allah ya kiyaye ka duk abin da zaka yi a ce ba haka bane saboda haka wannan sarakuna gaisuwa ce wanda ake wa sarakuna wanda suke jin dadi kamar yanzu ne ka samu dan sarauta kace ranka ya dade to ilaika abaitul la'ana gaisuwa ta tabbata gare ka kana waji'uha gaggawar wannan taguwar ya kasance shine waji'uha wajifuha eh wajifu ana fama aujastum alaihi min kailin wala rikab wajifuha saurin wannan taguwar kana ya kasance bimushtabihatin a hanyoyi ne masu wahalar ganewa shine mushtabihatin hanyoyi masu wahalar ganewa saboda yawan hanyoyi ko kuma saboda rukukin dajin bimushtabihatin wannan taguwar tana sauri bi mushtabihatin a hanyoyi masu wahalar garewa hauluhunna tsoran da ke cikin wannan hanyoyin mahibu mai firgitarwa ne saboda haka na hau wannan taguwar na taho wurinka wanda taguwar nan tana sauri a cikin wasu hanyoyi masu wahalar ganewa wanda kuma hanyoyi ne masu abin tsoro shine ilaika baitul la'ana gaisuwa ta tabbata gare ka sarki wa kana wajifuha saurin wannan taguwar tawa ya kasance bi mushtabihatin a hanyoyi ne masu wahalar ganewa hauluhunna tsoran wannan hanyoyi muhibu mai firgita mutun ne tatabba'a afaya zilali ashiyatan ala durqin ka annahunna sabubu ko sububu tatabba'u afaya azzilali ashiyatan ala durqin ka annahunna sububu tatabba'a ita wannan taguwar tawa mai sauri tatabba'a tana bibiyar shine tatabba'a tana bibiyar afaya azzilali inuwoyin yamma shine afya izzilali inuwoyin nan na yamma ashiyatan da yamma afya jam'i ne na fai'u in an ce fai'u inwa in an ce azzillu shima inwa amma wasu suna dan bambantawa in an ce fai'u shine inwa wacce take ta yamma in an ce zillu kuma inwa wacce take ta gabas to tatabba'u afya azzilali tana bin cikin inuwoyi ashiyatan da yamma taguwar tana tafiya cikin inuwa ala durkin akan wasu hanyoyi ka annahunna idan kaga wannan taguwar kai ka ce sububu wani irin yadi ne sububu shine wani irin yadi kamar yadi ne kamar yadi wanda yake mara kauri in kaga wannan taguwar saboda yadda ta koke ta wahala in ka ganta kai ka ce wani yadi ne mara kauri sububu yadi ne kamar wanda ake sana alhariri shine ala durkin akan hanyoyi ka annahunna in kaga wannan taguwar kai ka ce sububu wani irin yadi ne mara nauyi kadani ilaikal far kadani walahibun lahu fawqa aswa'il mitani alu ulubu hadani ilaikal farqadani walahibun lahu fawqa aswa'il mitani ulubu hadani ilaikal farqadani al farqadani taurarin nan da ake kiran sa farqadani taurari ne guda biyu da ake kallon sa masana taurari sun san su hadani ilaika to wannan taurarin su suka nuna min hanyar da zan zo gidanka walahibun da kuma wata iriyar hanya lahu fawqa aswa'il matani ulubu wadda wannan hanyar tana da alamomi fawqa aswa'il matani a saman tidin bayan wannan hanyar aswa shine guri mai tudu fawqa aswa'il matani a tidin bayan wannan hanyar ulubu akwai alamomi mana hanya ce larabawa saboda a lokacin su ba su da compass ba su da agogo da sauransu to suna amfani da taurari ne wajen tafiya to in tafiya ta kai tafiya to sai dai a rika amfani da taurari wajen gane hanya shi yasa qur'ani yace wa alamat wa bin najmi hum yahtadu to hadani ilaikal farqadan taurarin nan da ake kiran sa farqadani hadani ilaika su suka nuna min hanyar tahuwa wurinka walahibun da wata iriyar hanya lahu ulubu wanda wannan hanya tana da wasu alamomi fawqa aswa'il matani a tidin bayanta akwai wasu alamomi da za a rika cin karo da su wanda suke masu tauri bihaji yaful hasra fa amma izamuha fabidun wa amma jill duha fasalibu to daga cikin alamomin da za a samu a wannan hanyar saboda ya gaya maka ya ce daman ulubu ita wannan hanyar tana da alamomi to daga cikin alamomin da zaka ce bihaji yaful hasra biha a wannan hanyar ta tabbata jiyaful hasra zaka ga mushen dabbobin da suka kasa jiyafu jam'i ne na jifatu in an ce jifatu shine mushe to biha jiyaful hasra zaka ga mushen dabbobin da suka kasa hasru shine kasawa ana tafiya da dabba ta kasa kaga dole a jefar da ita a batta tunda ba za a iya daukan ta ba to a wannan hanyar saboda wahalar tafiyarta bi hajiyatul hasra zaka rika tsuntar mushan dabbobin da suka kasa tafiya fa amma izabuha amma izamuha a amma a kasusuwan wannan dabbar fabibun za ka ga sun yi farare wa amma jilduha amma fatar wannan dabbar fasalibu za ka ga dabbar fatar ta bushe saboda tsabar wahala shine fa amma izamuha amma kasusuwanta fabibun za ka ga sun yi fari saboda wahala wa amma jilduha fatar kuma wannan dabbar fasalibu za ka ga ta bushe saboda wahala fa auratuha ma an ka annajima mahu min al-ajnihin an ma'an wasabibu fa auratuha ma an ka annajima mahu min al-ajni hinna'un ma'an wasabibu fa auratuha sai na gangarar da wannan taguwar tawa ma'an cikin wani ruwa ina tafiya a wannan hanyar wanda hanya ce mai tashin hankali a hanya ma zaka ga ganin dabbobin da suka mutu duk sun kasa an jefar da su to fa auratu hama an sai na gangara da wannan taguwar ta cikin wani ruwa ka anna jimamahu kai ka ce tarin wannan ruwan min al-ajni saboda yadda wannan ruwan ya gurbace hinna'un kai ka ce wani lalle ne da aka kwaba shi hinna'u shine lalle irin wanda mata suke kunshi da shi min al-ajni in kaga yadda wannan ruwan ya gurbace kaga nan mallan maka hanya ce babu ruwa fa wadatacce in kaga yadda wannan ruwan ya dame shine min al-ajni saboda gurbacewar wannan ruwan hinna'un in kaga shi kai ka ce wani irin lalle ne ma'an wanda aka hada shi wasabibu kai in kaga ruwan ma kai ka ce ma jini ne aka zuba a wannan ruwan saboda gurbacewar wasabibu shine jini hinna'an kuma kullalle wanda ake kunshi da shi shine saboda kace fa auratuha sai na gangara da wannan taguwar tawa ma an cikin wani ruwa ka anna jimamahu in kaga yadda wannan ruwan yake taruwa min al-ajni saboda yadda ruwan nan ya gurbata hinna'un kai ka ce wani lalle ne ma'an wasabibu wanda aka hada shi da jini turadu ala dimanin dimanul hiyadi fa in ta'at fa in ta'af fa inna mudannarihi latanfaru kubu turadu ala daminil hiyadi fa in ta'af fa innal mada fa innal mudanna munadda rahilatan farakubu turadu ala daminil hiyadi turadu za ka ga wannan taguwar turadu tana gangarawa ala diminil hiyabi a bisa alamomin wannan rafi dimanu shine kamar a ce dimna shine kamar a ce kufayi turadu za ka ga wannan taguwa tana kewayawa ala diminil hiyabi a bisa alamomi na wannan tafkin fa in ta'af idan wannan taguwar ta ki shan wannan ruwa shine fa in ta'af idan ta ki shan wannan ruwa fa innal munadda haqiqa shan ruwa kadan rihlatun sai wata iriyar tafiya farakubu sannan sai hawa abin hawa anan abin da yake so mu ga yasa yake so mu gane turadu ala dimnil hiyabi ita wannan taguwa tana kewayawa a bisa alamomin wannan rafin fa in ta'af idan ta kishan wannan ruwa fa innal munadda a munadda shine shan ruwa da dabba za ta kai kadan kadan idan dabba ta zo ta dan sha ruwa kadan sai ta koma ta ci abinci in ta dawo ta dan sha ruwa kadan sai ta koma ta ci abinci to fa innal munadda haqiqa shan ruwanta da za ta yi dan kadan a wannan gurin rahilatun kawai sai tafiya da ta dan sha ruwa kadan kawai tafiya muke farkubu sannan sai hawa kan abin hawa mana a wannan tafiyar ba mu da isasshen lokacin da har dabba za ta iya zuwa ta sha ruwa ta koma ta yi kiwo ta sake shan ruwa kadan ta koma kuma duta yi kiwo ta sake shan ruwa kadan babu wannan saboda haka koya ta dan sha ruwa kawai hawa muke mu tafi shine fa innal munadda haqiqa shan ruwa dan kadan rahilatun kawai sai tafiya farkubu sai hawa abin hawa wa amtamri'un afabat ilayka amanati wa qablaka rabbatni fadhi'tu rububu wa anta mri'un afadat ilayka amanati wa qalbaka rabbatni fadhi'tu rububu wa anta mri'un ya dawo kan maganar shi sarki wa anta mri'un hakika kai sarki wani irin mutum ne afadat ilayka amanati wanda amanati amanata afadat ilayka ta nuho zuwa gare ka kaga anan shi ma yana nuna maka tsantsar wayo wayo da kaifin hankali irin na alƙama dan uwansa ne fada kama wajen yaki amma sai ki ta sarki akwai amana ta a gurin ka kaga kamar anan bai ma kira shi da ribataccen yaki ba a kamar wata amana ce ma shine wa anta mru'un kai wani mutum ne afadat ilayka amanati amanati wadda amana ta afadat ilayka ta zo zuwa gare ka amana ta ta zo wurin ka mana nufin kanin sa kenan shasu wa qablaka rabbatni fadhi'tu rububu wa qablaka kafin kai rabbatni rububu wani irin mai reno rabbatni ya mallake ni fadhi'tu saboda haka sai na kuntata ko kuma fadhi'tu rububu sai na ki abin mallakan nan shine wa qablaka kafin kai rububu wani irin mai reno ko mai mallaka rabbatni ya mallake ni fadhi'tu saboda haka sai na ki wannan rena sai na ki wannan abu fa addat banu awfil banu awfa binka abi rabibuha wa gudira fi ba'dil jinudi rabibu fa addat banu awfa binka abin rabibaha wa gudira fi ba'dil jinudi rabibu fa addat banu awfin banu awf bin ka'ab banu awf bin ka'ab fa addat an basu rabibuha dan uwan su wanda aka kama wa gudira ya rage kuma fi ba'dil jinudi asashin rundunar ka rabibu wani daga cikin yan uwana mana lokacin da aka yakin an fanso wasu kuma suna gurin sa shi yasa ya ce fa addat banu awf bin ka'ab banu awf bin ka'ab su wannan kabila banu awf bin ka'ab fa addat rabibaha sun kubutar da rabibaha dan uwan su sun kubutar da dan uwan su ma'ana sun zo sun karbi dan uwan su sun fanshe shi wa gudira amma an bar fi ba'dil jinudi a cikin sashin rundunar mutane rabibu an bar wani dan uwana nima saboda haka wasu an sake su amma har yanzu akwai dan uwana a gurin ka fa wallahi laula fa risul jawni minhum wala la abu wala iyabu khabibu fa wallahi laula farisul jawni minhum la abu khazaya wali iyabu habibu yace fa wallahi na rantsa hadda Allah laula farisul jawni ba dan wannan zababban dokin naka minhumu yana cikin su ba kaji za a fara wakar ma da doki la abu khazaya la abu yace wallahi da sai sun dawo khazaya kaskantattun mutane wal iyabu habibu wal iyabu dawowa kuma zuwa gidajen su habibu shine abin da aka fiso ma'ana yana nufin ba dan karamci irin na sarki ba to da duk waɗanda aka kama da sun kaskanta sun wahala shine fa wallahi na rantsa hadda Allah laula farisul jawni ba dan wannan zababban dokin ba farisu shine kamar mayaki amma dai na nufin doki ne farisul jawni ba dan wannan zababban dokin naka sarki minhumu yana cikin su ba la'abu khazaya yace wallahi da sai sun dawo khazaya kaskantattun mutane wal iyabu dawowar su zuwa ga iyalan su habibu shine abin da aka fiso to qaddimuhu hatta tagibu junu hujuluhu wa anta libidda ri'ina darubu taqaddamahu hatta tagiba hujuluhu wa anta labibud dari'ina darubu taqaddamahu mana anta taqaddamahu sarki kai ne ka gabato akan su mana ka gabatar da yaki akan su taqaddamahu kai ne ka gabatar da yaki akan su sarki hatta tagiba hujuluhu hujuluhu kafar dokinka hatta tagiba har sai da ta bace a cikin jini mana kai ne ka gabatar da yaki akan su wanda ka kofatan dokinka sai da ya bace a cikin jini mana sai da akai kamar an yi rafin jini kenan sai da kafar dokin ta nutse a cikin jini shine taqaddamahu sarki kai ne ka gabatar da yaki akan su hatta har sai da hujuluhu farin nan dake kafar dokinka mana kofatan doki tsakanin kofatan doki da kaurin doki akwai dan wani space shine hujulu to hujuluhu kafar dokinka hatta ta jiba har sai da ta bace a cikin jini wa anta labibud dari'ina durub wa anta darubu hakika sarki kai mai yawan sara ne labibud dari'ina ga kwalkwalin da nasulke bayb anan shine hular kwano wanda ake sa kamar kwalkwali ne wata hula ce da ake yin ta karfi sai a sa ta akai to wa anta darubu hakika sarki kai mai yawan fasawa ne libaybud dari'ina ga kwalkwalin nan nasulke mana ko mutum ya sa kayan yaki ya sa hular karshe to sarki in ya baka da takwabin sa ya fasa shi shine wa anta darubu hakika sarki kai mai yawan fasawa ne libaybud dari'ina ga kwalkwalin nan nasulke wallahu a'lamu